Sidik, DJ Bini, Diesel, Sinaria, Tanakali, Kuba Lale, Bapuda, Kuba Kwali, Kwali, Sinaria, Tanakali.
Wuce dole ne hankalin ka ya tashi kin zamto wani sashi me sace min nan fashi so so zan yi maganin wanda zai taba min ke zan yi amma da kai na fado min ke zan ci gaba da baki sakin ce is okay okay sinariya ta ga sarki sarauniya ta ke ce masoyiya ta wanda bai san ki zama ba ta da shi domin ke ce ta kuma babu ran da zana barki baby ke cetawa kuma babu ran da zana barki
nariya tana kalle ko ba lalle ba ko da ko ba kwalle kwalle sinariya ta kina kalle
ko ba lalle ba ko da ko ba kwalle
Then a blessing to your Kelly. She's so beautiful but anti-socially. I eat in a day a kama chiki. Go make you so kin sameshi. Wonder by a sanki azageshi. King has kaka wajanda bagar leshi. Baby on God, you fine Pascua. Baby on God, you fine Pascua. I just wanna get close to you. Buy house, buy cars, buy clothes for you. I think I check grenade for you. There's no doubt about it, baby, cause I did it for you.
Sinaria,
Sinaria,
Tanakali,
Mugun Kali,
Kuba Lale, Bapoda, Kuba Kwali, Kwali, Sinaria.